من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم ثبت جناني وأجر الحق على لساني وأعوذ بك من أن أظلم أو أظلم وأعوذ بك من أن أغتال من تحتي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي فإن هكا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله من ساكدا واتشيك بدون أنكراتو na tafsirin alqur'ani mai girma kamar yadda aka saba gudanarwa wannan masallaci wanda ayyuma mun saki dawowa domin ci gaba da wannan karatu wanda in ba mance ba mun tsaya a aya ta 35 a cikin suratul shura wanda ayyuma za mu tashi aya ta 36 shine fadar Allah madaukakin sarki fa ma utitum min shay'in fa mata ul hayatid dunya wanda Allah madaukakin sarki ke cewa fa ma utitum duk abinda yake amma utitun duk abin da anka baku min shay'in na wani abu na harkokin rayuwar duniya wanda sun ga shafi rajin dadin duniya tun daga abinci abin sha sutura da abun hawa da sauran duk abin da ake rayuwa da su ba to shine Allah yake cewa fa mata'ul hayatid dunya to dan jin dadin rayuwar duniya ne wanda yake dan kadan wanda mutum zai ji dadi da shi amma kuma ya wuce sannan sai Allah madauki yake cewa ma indallahi amma abin da a wajen Allah min al-thawabi na sakamako na lada da Allah ya tanada ga wanda sun kai aiki na kwarai to khairun shine mafi alkhairi shine mafi fiji wa abqa kuma shine mai wanzuwa lilladheena amanu ga wanda sun kai imani wa ala rabbihim yatawakkaluna suke dogara ga ubangijin su Allah madaukakin sarki yace duk abin da ya bayan wani abu na duniya to dan jin dadi ne dan kadan wanda in shekara nawa za a ba mutum to da an kai wannan lokacin na shekara sun kauce shikenan sai mutum ya zama kawai ba ta bin yin din ba kawai an yi an gama inda shekara 1000 za a ba mutum a bashi shekara 1000 ya su duniya to sai ya kare dai an yi kawai ba ta bin yin ba shikenan an gama kawai to shine Allah yake cewa duk wannan dan jin dadin to dan abu ne wanda yake dan kadan wanda mai wucewa yanzu mun kadi ba duk irin al'umman da su ha gabata da alqur'ani da yake karanta mana labaransu da kissosin shi ana ji dukan su kaga sun riga sun yi sun wuce zaka iya samu waɗansu masu tsawon shekaru ne da yawa amma waɗansu kuma ba masu tsawon shekaru ne da yawa ba yanzu irin su annabi Nuhu da amma su dogayen shekaru kaga inda ba don da Qur'an da yake ba mu kissa su muna ji ba da za a yi ba mu sanar da su ba shekara 1950 kawai na wa'azi dai banda na shekaru ne bayan tufana banda na shekaru ne na kamiya a fara mashi wahayin duka amma gashi an kai shi an kare kawai ba ta bayyana ne ba to yanzu kai da ka gama shekara 1000 da wani abu gashi ya zama tarihi kawai ba ta bayi ba to balle kai mai shekara 60 ko kuma 70 kila kai kokari bare ka samu 100 kaga ko kashi 10 an karaba kai baka samu kashi 1 cikin dashi ba to gashi sun zo su ma sun wuce kawai ba yi su ba to waɗannan shine Allah madauki yake cewa to duk abin da anka bayan jin dadin duniyar nan to ba komai bane ba wannan jin dadi ne wanda yake ba wani abu bane kuma zai zo ya kare kamar ba a yi shi din ba shi yasa kaga shi watan jin dadin duniya duka bai wuce mutum a ce ya gina gida ko ya samu abun hawa ko kuma ya yi aure ko kuma dabbobi misali ko abinci kusan iyakacin su kenan kurin dama shi yasa zaka ga ubangiji wanda yake sarki yake nuna mana cewa tunan ba wai wani abu ne wanda yake kamata mu dauke shi da girma da wani muhimmanci wanda zamu dauke shi ya shigar da mu daga barin hanya ta Allah ba da kuma bauta ma Allah madaukakin sarki akai ba to shi yasa yake cewa duk abin da anka ba dan kadan ne amma na lahira shi an mai wanzuwa shine wanda shi bai karewa tunda ita lahira duk abin da Allah ya tanada arziki ne wanda yake malahu min nafadin bai da karewa ne shi har abada ne dindindin ne to shi kuma ganin ne ko dai shi abun ya kare ya baka ko kuma kai ka kare ka ba abun amma in Allah ya sa mutun yayi kokari ya maida hankali ya san muhimman abuwa da yayi na taimako a addini kamar in Allah ya bashi wadata da kudi misali ko ya samu wata dama ta mulki to ya amfani da wannan abu amma wajen aiki na alheri wajen taimakon bayan Allah wajen taimakon addini da sauran abubuwa dai daban-daban da cancanta irin wannan to wannan kaga in mutum wannan yayi amfani da wannan dama din wanda za ta amfane shi wanda kuma ya zama yayi shi don Allah din to wannan shine Allah yake cewa don haka wa ma indallahi khairun abinda wajen Allah shine mafifici wa baka kuma shine wani mai wanzuwa wanda shi har abada ne baya karewa yanda mutum yake na shi abun bai karewa ya baka kuma kai ma baka karewa ka fashi tunda ba a mutuwa a aljanna din sannan kuma abinda a ciki kuma bai karewa yana nan ne har abada don ma indakum yanfaru ma indallahi baqin duk abinda yake na Allah subhanahu wataala da tanada to baya karewa to sannan sai Allah madaukakin yake cewa ala rabbihim yatawakkaluna su ne waɗanda suke dogara ga ubangijin su to bai ubangiji ko dauki sarki na cewa mai tawakkal ala Allahi fa huwa hasbuhu duk wanda ya dogara ga Allah to Allah ya ishe shi matsala dai in dai ba da gaskiya kai da dogaran ga Allah ba to wannan kam kasan wani lokacin wani shi ko sai dai dan gwarawa ne yake ba wai da gaskiya kai a cikin zuciya tai ba an dace shikenan to kaga shi ko Allah ba haka ne kasu ba kai tsaye tun farko wajen dogara ka tabbatar da ka dogara din ne ka yarda da abin da Allah ya yi shine tun farko wanda yake ne to shine wa alalim ya tawakkaluna sannan sai Allah madaukakin sarki ya ce wallazina yatalibuna kaba'iral ithmi sune wadanda suke nisantar manya-manyan zunubai wal fawahisha da kuma dukkan wani aiki na alfasha shine dukkanin alkaba'ir watan dukkan wani abu wanda aka tabbatar da cewa ga haddi wanda za a mutum haddi cikin shi idan ya aikata ko kuma abinda ba a ce ga haddi ciki ne ba amma dai akwai alkawari na cewa lallai laifi ne kuma za a yi hukunta mutum gare shi tunda kaga irin masu haddi irin su zina kaga suna da haddi su abinda ya shafi shan giya suna da haddi hakan nan misali kaga akwai wanda ba su da haddi su kuma kamar irin abinda ya shafi yin ƙarya kaga ba haddi za a ce a maka ba amma dai akwai bayani lahira da kai da Ubangiji haka ne irin cin nama mutane giba kenan da sauran duk masu kama da suwa kaga akwai masu haddi akwai wanda ba su da haddi ciki to shine kaba'ira to shi yasa kaba'irun kuma kaga suna da yawa irin su sata da sauransu kaga su ma duk masu haddi ne irin sata din waɗanda Ubangiji ya hukunta sarki ya tanadar da hukunci ga duk wanda ya aikata su din to kaba'ira kenan shi yasa zaka samu wasu malamai halitta fa su rubuta su ware akan yin wa'azi a nisan waɗannan kaba'ira din kamar irin Shamsuddin Zahabi da ya rubuta tafi suna al-kaba'ir su kawai shi akan manya-manyan zurbai ne irin wannan hukuncin su da irin tsananin azaba da kuma irin hukunci-hukuncin da aka tanada ga masu yin su to su ne mu'minai to su ba su yin waɗannan abubuwa shi yasa kaji wani hadisi yake cewa la yazni zani ne yazni huwa mu'min wala yashrubu as-sariqu hina yashrubuha wa huwa mu'min wala yashrubu al-khamra hina yashrubuha wa huwa mu'min yace shi mazinaci bai yin zina sai da yake mu'mini wannan lokacin sanda zai yin zina shi ba mu'mini bane shi ma'ana ba kafiri bane ba ana nufin ya hita da musulunci ba a musulmi ne inda yana sallah amma dai ba mu'mini bane washi imanin shi ka hana aikata aikin zina din to shi kuma da kaga yana kiyu ba imani lokacin amma dai musulmi ne inda yana sallah din haka nan mai shan giya sanda yake shan da shi ma wannan lokacin ba mu'mini bane shi ma haka nan mai sata sanda zai sata shi ma wannan ba mu'mini bane a lokacin to kaga dama shi imani daban kuma musulunci daban kamar yadda ko can kaga ta malaika jibril ta mai manzo Allah menene musulunci ya bashi labari menene imani ya bashi labari kuma wata aya mata alqur'ani kaga ta tabbatar mana imani daban musulunci daban musulunci indai kana sallah sunanka musulmi imani kuma sai ya shiga to in ya shiga sauran abubuwa na kaba'ira nan da ake magana din to shi imanin bai bari ka aikata su din zaka ji lokacin da wasu larabawa mutanen kauye suka zo wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suna cewa ai su masu imani ne su sun yi imani to shine Allah ke cewa qalatul arabu amanna kullam tu'minu walakin qulu aslamna walam ma yadkhulul iman fi qulubikum Allah ke cewa mutanen kauye su suna cewa sun yi imani ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam to ka gaya musu a ba ku zan mu'mine ba ku dai ku ce ku musulunta kawai amma imani yanzu kun bai shiga cikin zukatan ku ba kaga ashe imani daban musulunci da wadansu wadaka sai an shiga cikin musulunci sannan a sai a ƙara samun promotion sai a kai zuwa ga imani sannan a kai zuwa ga ihsani shi kuma to don haka kowanne wani matsayi ne daban to shi yasa za ka ganin cewa duk wanda za ka ganin ba su da aiki ko yaushe ta fi mai da mutane kafirai wani kafiri kafiri to ba za ka isko mukamin su ya ka taimakin islam ne kuro suna makwataka da kafiri shi yasa kafirin bai da wahala gare su kowa sai su ta ganin shi ma zama kafiri din amma shi wanda an mu'mini sai ka ga shi kowa sai ya tawa kowa kikkiawan zato yana ganin kowa mutum ne kirki ne kowa mai imani ne to Allah ya tabbatar da mu cikin imani to shine yake magana cewa su mu'minin sune waɗanda suke nisantar dukkanin wannan kaba'ira din ba su aikata ta sannan wal fawahisha da kuma dukkan wani aiki na alfasha duka ba su aikata shi wanda Allah maraki sarki ya hana aikata din to dukkan su baki daya suna nisantar waɗannan abubuwan da Allah maraki sarki ya haramta din sannan wa idza ma ghadibu idan sun kai hushi kum yaghfiru lakum suna gafartawa wato shine sai ya zama sun fusata akan wani abu to amma kuma daga baya sai su yi hankuri malakin suna da damar za su daukan mataki amma sai su ki daukan matakin shikenan kaga sun yafe kenan to wannan shine kaida amma kaga bai kamata a ce sai in ka san kai baka da mahitani ba sannan zaka yafe ba a'a ya zama kai ka san kana da damar da zaka yi unhuwani da ita kware da gaske na wata ramuwar gayya da an kai maka da wani mummunan abu mai sadi amma ga kuma sai ka ce a kai ba za ka yi dauki matakin ba don da ku haka na kun zama duk dai kenan to amma kai in kai ba wannan din kaga shikenan sai ka zama kai ka shiga cikin ga ayat din da Allah yake cewa mu'mine su ne waɗanda in sun ka samu dama din ba su daukan mataki na wannan ramuwar gayya din sai su hankuri shikenan su yafe shikenan kuma a wuce wurin to shine wanda zama gadibu idan suka yi hushihum yaghfiruna suna gafartawa ga abinda ainihin a watan an kai musu din na watan a na ba daidai ba sannan Allah maraki yake cewa wallazina tajabu li rabbihim su ne waɗannan da suke watan wallazina tajabu li rabbihim waɗanda suka karba ga ubangijin su shine suka karba ma ubangiji madaukakin sarki ajabu suka karba mashi ilama da ahun zuwa ga abinda ya kira su ilahi zuwa gare shi min at-tauhid na kade ta Allah da bauta wal ibadati da kuma bauta mashi Allah din su ne mu'minan nan su ne suka karba wannan din sannan wa qamus salata sun ka tsaye da sallah ma'ana shine sun ka dawoma akan yin ta tunda da zalamu ta yi musulunta to ai kaga riya zama mai sallah kina to shine sun ka dawoma akan yin sallah din sannan wa amruhum al'amarin su wanda tsakanin su to shura bainahum suna yin shawara tsakanin su ya ta shawaru na fi suna yin shawarori cikin abin da ya kasance wala ya'dhuluna ba su yin gaggawa su ce mu za mu yanke hukunci ba tare da mun yi shawara ba sannan wayin mar zakanahum yunfiquna suna ciyarwa daga abin da mun ka azita su da shi ya walazina yaqulu rabbihim Allah madauki zaki ce su ne waɗanda suka karba ga ubangijin su shine dukkanin abin da Allah madauki sarki ya bada umanni na ayi imani tun daga rukunan nan na imani da sauran dukkanin dokoki na musulunci sun yi imani sun sallama kuma sun yarda sun karba makiran Allah kenan Allah ya ce ayi salloli suna yi ayi azumi suna yi ayi zakka suna yi aikin haji an samu dama ayi suna yi zakka duk dai abinda Allah ya bada umanni suna aikatawa din to su ne waɗanda suka watan aikata irin waɗannan ayyuka din to su ne waɗanda an masu imani wanda kowanne daga cikin su sharadi ne wanda idan mutum ya tabbatar da shi ne kaji cewa abinda imani da makocin an tumina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa yawmil akhir wa qadari khairihi wa sharrihi duka mutum ya tabbatar da ya cika waɗannan rukunai na imani din na yadda da duk abinda Allah madaukakin sarki wato ya wajabta akan shi din sannan sai ya ce wa amruhum shura bainahum lamarin su kuma shawara ne tsakanin su wanda suke yi wanda dama shi yasa aka samu sura da suna suratu shura wai ma'ana sura shawara shine sura sunan ta kenan dama suratu shura din wato wai ma'ana shi musulunci da yake ko can ba abinda bai tsara ba ko miya riga tsara shi sai dai in ka zaka kwace ma musuluncin ka ce kai abinda ra'ayin ka ya so amma dai riga ga matsala komai tunda kaga gashi a cikin sura ma har sura shawara ma akwai gaba daya to ga tsari a musulunci ko can duk wani abu mai muhimmanci to bai yadda a zo a yi shaka nan kai tsaye ba tare da shawara ba a ka'ida a addinance shi yasa kaga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama duk gaba daya komi da komi na ga tayin hannu ne dai ai da daidai da rashin daidai manzo Allah duk ya san su abinda ya zama daidai ya sani wanda ba daidai ba kuma ya sani amma duk da haka nan in wani muhimmi abai ta so sai ya shawara da sahabbai har kusan wane ne wanda zai gwada mai daidai cikin sahabbai shi wa Allah ka faɗa mai ga daidai din ga kuma kuskure amma kuma duk da haka sai alqur'ani Allah ya ce manzo sallallahu alaihi wasallam wa shawiruhum fil amri kare kan shawara da sahabbai na cikin lamari wai don saboda a gwada mana mu aka so amma a koya mu fa wai kai ko shugaba ne kai ko mi girman ka da matsayin ka to garka ce in zakai abu kai shikenan kawai zakai ke kunci kai zakai a'a wai kai shawara don ga wanda yake kowa zama shugaba wanda shi a shugaban duniya da lahira da mutane da aljanu da mala'iku gaba da shi ne shugaban su amma Allah ya ce mai zan ki shawara in zan yi abu shi yasa manzo sallama kaga ko lamari na yaki in za a yi ko su abubuwa sai ya kira wasu abai an shawarwari ya kamata a yi kaza ya kamata sai a zo a yi din za ka shirya duk dama da sun faru wadanda in hanka shigarta da ambaton sun ga karatu yi sai mana tsawo duk suna nan da yawa da ire-iren yakin su badar da aka zamo wanda aka kamo waɗannan fursunin da na kafirai aka zo duk manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai da shawara da sahabbai ya yi kamata a yi da su wanda wasu na suka ta bada shawarwari wanda ce shi yana ganin kawai waɗannan mutane gaba ɗaya duk aka kashe su a halaka da su shikenan tun da dai ai da ma can kamin a zo ayi wannan yaki a can maka sun ta cutar da musulmi da yawa an kashe wasu an azabtar da wasu an sawa sun yi hijira sun bar garin su da sauransu ga sunan har manzo Allah din da kanshi sallallahu alaihi wasallama shi ma sai da ya hijira ya baro Makka da ya dawo Madina to don haka yanzu gashi an zo an yaki kuma an ciwo nasara gashi an kama mutum 70 nasu ai kawai su suna ganin kawai a halakar da su a kashe su a huta shikenan kuro kasa kawai su jiki da jinin su sannan kuma wasu kace a suna ganin abin da ya kamata jinin da an yi haka ai a dora masa fansa kowa a dora mai abin da zai biya sannan sai a sallame shi don dai a ɗin wanda wannan ai in wanda wannan kuɗi saboda lokacin su musulmi ba su da makaman yaki ba dawaki isa shi ba ke bauta ko ba daga sun babu sai sun kace sai ai in wani da wannan kuɗi sai a sai kayan jihadi to haka dai kaga manzo Allah shi ya san abin da zai kuma Allah zai ci mai gawar za a yi amma sai kira wasu habibin ya zauna suwa yayi wannan shawarar da su ya kamata to haka manzo Allah yake kaida dai ne waɗanda dai an kai talaba an kai karantu abubuwan da manzo Allah sallama ya yi shawara lokaci kaza kaza ba su da iyaka wannan shawarar wai shi musulunci ko miya tsara kai yanzu in ka ce a ni tun da babba ne ni shugaba ne din za a funa ban shawara da kowa to wannan ba kaida ce ta addini ba wannan kaida ce ta shedan ta ra'ayi ta zuciya mutum shi kin kullu shi da alqur'ani har suratul shura din ga ta mana karatu ga shi mun kawo daidai wurin surar shawara ka kusan musulunci shi ba a gwada mai daidai ba a gwada musulunci kace kuskure ne yayi sannan sahabbai bayan wucewar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam su ma haka ne suke ta yi duk wani abu mai muhimmanci in za su yi su yi shawara kai ne shi yasa kaga sayyidina Umar radiyallahu anhu lokacin da wannan wanda ya soke shi nan da wuka kamin ya rasu to sai ya kira wasu sahabbai ya ce musu to yanzu ya zana musu waɗansu mutane guda shidda irin su sayyidina Usman sayyidina Ali su sayyidina Sa'ad da su Abdurrahman bin Affan kusan dai mutum shidda ne ya zana musu ya ce to yana ganin abin da ya kamata su sai su yi shawara tsakanin su gani wane ne wanda ya cancanta a naɗa ya zama halifa tunda shi yanzu da yana ganin alamun da yanzu zai yi fati zai rasu kuma ga shi ne halifa manzo sallama to yanzu in ya rasu kaga dole za a yi wani sabon naɗi kenan ko to wai shi matsayi ne na shugaba bai yi unguwanni ba kan amince girman kujera ta yi ba kujera ta ce yanzu duk duniya ba irin ta ba ga halin yanzu ko akwai sarkin duk duniya yanzu misali gaba ɗaya ga halin yanzu ai ba shi sai dai ka same shi dai wani yanki ne ka shugabanta misali in na mulki ne kila a ce ciya ban da lokacin da dinne ce ka shugabanta in kuma na jaha ne a ce gwamna ne jaha ta yake shugabanta in shugaban kasa ne a ce kasa ta yake shugabanta shikenan an kule amma ba a ga wani mutum guda a ce duk duniya yake shugabanta ai ba shi to shi manzo Allah sama shine shugaban duk duniya gaba ɗaya to shi kuma yana halifa manzo Allah ne ka gani kaga shugaban duk duniya ne a wancan lokacin amma sai bai yi unguwan da kujera ce ba da matsayi ne ba wanda in ya zata magana ta kare dole abi amma duk da haka nan sai ga cewa bai kamata ba ya shige gaba kawai ɗaya ɗauko wani shugaba ce ya naɗa shi a wani shi a shugaba sai ce ba haka nan za a yi ba sai dai ya zana musu mutane guda shidda ya ce to sai su yi shawara tsakaninsu duk wanda zai cancanta sun haga dace sai su naɗa shi matsayin halifa shi tunda shi yanzu dai yana ganin alamun dai ba zai tashi ba to kuma hakan suka zauna ɗaya aka yi shawari aka yi komi ƙarshe dai maganar sai ta kai ƙarshe zuwa ga aka zaɓi sayyidina Usman ɗin sannan kuma an sani tun farkon ma wafatin manzo Allah shi ma da kanshi sallallahu alaihi wasallama ba daga yin haka nan kawai sayyidina Abubakar misali sai ce na naɗa kaina halifa ba ba haka an kai ba taro sun kai shi ma tsakanin mutanen Makka da kuma su mutanen Madina ka san kana guda biyu ne akwai muhajirai su ne mutanen sun ka taso daga garin Makka kenan sun ka dawo nan zuwa garin Madina su kaga waɗannan matsayin baki ne sun ka to amma yanzu sun dawo nan sun hijira sun zama kamar ƴan gida kenan akwai su kuma mutanen garin na Madina waɗanda su kuma su ne sun ka karɓi mutanen masu hijira din sun ka to nan garin su din su aka karɓe sun ka zauna nan tare aka ta mu'amalu tare to ga lokacin da manzo sallama ya wafati ya rasu to yanzu manzo Allah shine shugaba gaba ɗaya to yanzu gashi ba shi ya za a yi to kaga dole a rada matsayin wanda yake shine wakilin shi tun kamin a yi janaza saboda bai kamata a ce gaba ɗaya yanzu musulunci bai da shugaba ba a ce an yi janaza manzo sallama amma gaba ɗaya ba shugabanci sai an ga ce to ya kamata a fara gabatarwa a gane wa ya kamata ya zama shine shugaba din nan don a rada shi shikenan sannan a ci gaba da sauraron abubuwan da za a yi kaga in ba shi ba samu wanda zai zanki ba da umarni ba kenan to da suka haɗu da su muhajiruna da lansaru din suka taru a suka haɗu a wani gida suka zauna aka yi shawarwarin ya za a yi sai aka kawo wasu mutane da wane kowane dai aka kawo ana aunawa eh to ai wane da wane ma'ana dai ana so a auna a ga wane ne wanda ya cancanta da ai wannan to duk dai ana wannan kaccen kashi sai da na Umaru sai ce to amma kai sai da na Abubakar ai ina ganin kai ne kai kowa cancanta saboda tun kamin manzo sallama ya bar duniya ai mun gani kai ne ya nuna domin sadda bai da lahiya ba ya sallah ai sallah da shiya kai ce ka zo kamar limanci to abinda manzo sallama ya yarda da kai cikin lamari na addini
to ai mu ma dole mu yi zalaka cikin labarin shugabanci wana saboda haka dai aka zo kashi dai sai aka kashi shi dai kamata sai aka zo aka yi baya a shi kina kai kaga su ma na da halibin da farko shawara sun kai ah sayyidina abubakar bai zanta kai ne ba duk dai sai da soka tsara son kakkashi bayan wafatin nashi ka san bayan sayyidina abubakar siddiqu ne sai sayyidina umar ko to shine bayan sayyidina umar shi kuma to a lokacin ne shi kuma ya nada masa ya zana masa wadannan mutanen guda shidda yace su zabe guda daga ciki su ma suka yi shawarwari karshe zabin nasu ya kai karshe ga sayyidina usmanu shi ma dai to wannan shine a kaida ta musulunci in dai za a bi tsari na doka ta Allah madaukakin sarki to duk abin da za a yi addinance a musulunci ba a yi ne da kai tsaye da yankan wuka ni kadai na isa zan yi hukunci ba yau dole ne wajibi ne ga kaida sai an yi shawara amma fa in za a bi shari'a ba nasiri kun alqurani ba hadisi ba balle ko ya zama ce ko da ifi ne ko da bada ba alqurani ya karara suna ne mai suratul shura ma surar shawara sunan take nan kawo ko in abu duk abin da bai da muhimmanci Allah ba zai dauko shi kai tsaye a mai sura cikin alqurani su kutun ba shi alqurani ko an baton abu kaji kaji kawai Allah ya ambaci abu kaza ya ambaci wani abu suna ne ya yabe shi shikenan to wannan abun ba karamin girma yake da shi ba balle a ware sura su kutum a ce sura kaza kaga abun yana da muhimmanci kwarai da gaske to shi yasa ya zama kuma in za a yi shawarwari ga abubuwa yanzu ka taso in za a yi shawarar akwai ka'ida kuma shi ma duk abun da za a yi din a kalla menene abun da yake mafi zama alheri menene wanda yake dace daidai da al'umma wanda zai amfani kuma jama'a din shine so da yawa ana samun matsaloli wani lokaci ga harkar shawarwari shi ma irin wannan ana ya zauna shawara shi wani sai ya tsaye da shi duk shawara in ba ta shi ba shi kuma to duk ba ta yi ba haka nan aka yi shi ko ana samu wani matsaloli shi ma so da yawa ko da masu yin shawara din sai ga an zauna shawara shi wani sai dauka shi in shi ya kawo kaza to dole fa sai shawara sai na dauka aiki ita ko ba ita ta dace ba wannan to ga kaida ba haka nan aka yi ba idan an zauna shawarori akan wani muhimmin abu to duk wanda ya kawo wani abun da yake muhimmanci a cikin shawarar to shi abun za a kalla gar a kalli wani ne ya faɗi abu shine ma'ana yau inda za a zauna tsakanin da da uba kila har da jika da kaka duk ga sunan ko ai kaga dai aka girma kenan kaka dai kaga babba ne shi ya uba babba ne ga da kuma ga jika to yau in an ka to wurin shawarwari masu muhimmanci sai cikin jikan nan an ka samu wannan jika ya wani dogon turare mai hankali mai kyau sai ka wata shawara mai muhimmanci mai kyau wanda take dacewa to kai don kana kaka ai kai babban gaba dai ku ba cewa za ka yi ni tunda ni abu baga shekaru dole sai ta shawara za a yi ba a'a kawai a kalla menene abin da ya yi daidai duk wanda ya je daga kaida ta shari'a to shi ake bi saboda haka amma yanzu abin da muke da matsala shine kasancewa yanzu sun zuciya da yamma da yawa da yawa kowa ra'ayi ne shi dai ka burge shi kowa abin da zuciya ce ka su shi dole sai shi za a yi to shi yasa wani lokaci sai kaga ko da shawara aka yi wani bi sai ka ba shi tasiri wani bi na ko da za a yi shawara wanda abu ba shi ya riga ya gama yanke hukunci ne ko can shi da an tauce za shi kaza da kuma za a yi kaga bai zama shawara ba kenan to ka gani to sannan wani lokacin ma ko shawara ma wani baya din ma kai tsaye ba ruwa ne shi haka nan zai yi abin da ya gada ba shi zai to duk da wannan gaban dai ba kaida ce ta musulunci ba shi yasa malamai suke cewa watan su mutane da ma kala kala ne akwai mutum da yake cikakken mutum akwai mutumin da yake rabin mutum akwai mutum da shi gaba ɗaya ba ma kowa yake ba shi suka ce mutumin da ba kowa ba wanda shi bai da tunani mai kyau in zai tsara abai tsarawa da yadda ce ayi din kuma shi bai shawara da kowa shi dole in yayi haka nan za yi to sun ka ce wannan ba kowa yake ba bai da ra'ayi mai kyau wai ma'ana shine in zai yi abun zai yi shi ba daidai ba kuma shi bai shawara da kowa balle kowa ba shawara ya gyara yayi wanda ta ce din to wannan mutumin malamai suke cewa wannan ba kowa bane shi ba na ɗaya kenan na biyu shine mutum da yake rabin mutum shi kuma yana da ra'ayi mai kyau da lalle yana iya yi din kuma ayi daidai din abin yayi kyau amma sai dai ba ruwa ne da kuma yin shawara da wasu masu hankali da shi kuma wanda ya cikin janta to shi kuma shi an rabin mutum shi ko wanda a cikakken mutum wanda ya san daidai din zai yi daidai in zai yi kuma yana yin shawara da masu tunani mai kyau sai ayi al'amura to shi kuma shi a cikakken mutum daidai to shi ne malamai suke cewa to mutane da maka shi uku ne irin haka suke din to kaga dai a takaice ana cewa wai duk abunda mutane za su yi shi akan shawara to wannan abun ba zai taba lalacewa ba shi kuma in dai akan shawara ne kuma in mutum ya baka shawara ya baka zabi misali neman shawara to alama ce na ya yarda da kai ya to kai ma aka so kuma kai tsakani da Allah kai ma ka ba shi shawara mai kyau da ta dace din kaka ba shi mummuna tunda kaga wani kana ya samu wani da kike ta misali kana ya zuwa da shi matsayin shawara kuma kai iyakar tsakaninka da Allah ne ka zo da shi wani shawara din malmaki ya ma shawara mai kyau da gangan da ya shuta da kai sai ma ka wata shawara da shi yana kallon da ma kuma za shi zama cuta gare ka wani abu zai zama matsala gare ka amma tunda ka je shi din ya baka wani shawara sai ka hawo abu sai kun abu ya zo zama ba daidai ba to shi ma duk wanda nan ga kaida duk wanda ya yarda da kai din ya kawo ma shawara to ka ba shi shawara nan tsakani da Allah ba tare da kai mai abin da zaka yi wa dare shi ba ko ka aza shi ka dora shi ga shawara abin da zai cutar da shi din ba to wannan dai shine dai babban abin da a wato wannan ayoyi ai suke karanta mana cewa duk abin da zamu yi to mu tabbatar da ana yin shawara gare shi saboda yin shawarorin nan ne duk wanda an ka yi ba yiwa a ce duk mutane su taru a ce duk ra'ayin su kala guda ne a ce duk tunanin su kala guda ne a ce hankalin su dane bai yiwa yanzu nan taro mana wani gaban yiwa a ce duk abu ce taro mu guda duk guda ne wurin ga kai in kana ganin kai a shugaba so da yawa wani daga cikin wanda aka ga dan karami ma wani tunanin na zo mai wanda kai bai zo maka ba sai ba da wata shawara aiko ina ganin kamata a yi da kaza shikenan da awara ko sai a ga abin yayi daidai dan an kai abin kuma sai ya aiki da sai in kwani to wannan yana faruwa kwarai da gaske shi yasa mutum ko da dana ne in dai dan nan shi yana da hankali mai kyau to zai wani abu yana da kyau zai kin shawara da shi mana kaga aka mata kaza kaza kaga shikenan sai a zo a yabo wannan lahiya lo kuma kaga ko da yin kuskure an kai abin ya samu kuskure to dai gyara shi bai matsala tunda shawara an kai da mutum farko ne amma in tun farko ba shawara ne sai abin ya samu matsala duk wanda ka biro sai a to ina ruwa na shawara kai da ni ba kaga sai abin ya lalace kina to wannan shine kaida dai a takeice addinance ga lamari naka ko kuma na ku shi musamman inda aka ce na jama'a ne shi wannan ma wajibi ne dole ne shi wannan kai sai kada amma in hawan da ya shahi ka ne kai kadai ma har in dama da maki nan shi wannan kaga in baka yi shawara ba to sai ya rage gare ka ne misali amma dai in wanda annabi jama'a ne su wannan haƙi ne da ba ko can nasu haƙin su ne in kuma ka danne musu haƙi matsi haƙi ne ko da nasu wanda an ka danne musu to shine Allah yake cewa to su wannan ne sahabbai din nan ne waɗanda sun kai ba ma su sahabbai ba wannan aya tana magana da kowa ne tunda yayin kai magana sahabbai ai abinda ba da suke cewa al-ibratu bi ummi lafzi la bi husus sababi abinda ake lura lafazin aya ba wai dalilin saukarta ba to balle shi wannan da ba sifar mu'minai Allah yake faɗi to tunda an kace sifar mu'minai kaga ya game ke tun daga sahabbai har ƙarshen duniya kenan in dai kai mu'mini ne to kai ita wannan ayar da kai take din in kuma ka haita daga baka cikin mu'minai to shikenan da shine kuma matsala don ga amma dai shi mu'minai abinda Allah yake faɗa sifar tasu shine wa amruhum shura bainahum al'amarin su shine suna yin shawara tsakanin su in za su yi al'amari ba su yanka hukunci ganin bisa ra'ayin ka saboda sun ga dama sauran su wai saboda gaugata sai su sabana da suke cewa al'ajaratu min ash-shaytani wa ta'anni min ar-rahmani watan yin gaugawa ni zan maza zan yanke hukunci in yi kaza sai aka ce wannan daga shaytan ne shi yake kawo wannan shi kuma bi a hankali din don a ga yadda ce to shi kuma aka ce shi kuma wannan daga Allah ne to kaga ma'ana rashin gaggawa dai daga shaytan take bi a hankali kuma daga Allah madaukakin sarki ne to shine nan ake cewa shura bainahum wato suna yin shawara tsakanin su shine yata shawaru na suna yin shawara fihi a cikin al'amarin su wala ya'jaluna ba su yin gaggawa su ce mu za mu zama zaman yake hukunci kai tsaye kaza zamu sannan wani mara zakna mu yunfiquna suna ciyarwa daga cikin abin da mun ka azzata su da shiya fi da'atillahi ciki ma Allah da'a sannan sai Allah madaukakin sarki ce wallazina idza asabahum al-baghy wadannan shine wallazina suni wadannan da idza asabahum al-baghy idan wani zalunci ya same su hum yantasiruna suna ramawa daidai wa da an kai musu mai ma'ana shine ba su wuce wuri shine sifatun mu'minai nan wadanka abin da muke takantawa suna karanta mana sifa ne na mu'minai shi ko kaga bai kamata mutum ya yarda a ce ana karanta sifofin mu'minai zan bai ciki ba ya kamata mutum ya dai kokari in ma bai ciki ne yanzu ya zama ya shiga ciki to shine cewa wallazina idza asabahumul baghayu hum yantasiruna wanda su ne idan zalunci ya same su suna watan ramuwa ne titi wa da an kai masu wai ma'ana ba su wuce wuri ga ƙa'ida da makocin abin da Allah ya fi a yi ma abu kocin ka wuce wuri wa da an kai maka shine Allah ya hida makocin amma dai bakin wa da an kai maka sai ka rama to shi wannan ba laifi ba ne ba suna ne ramuwa ne kurum to shine Allah ya sadaka su ne wanda suke ramuwa daidai bakin wa da an kai masu sai Allah barka yake ce la makocin waje za ku sayi atin da ma su kocin sakamakon to shine sai Allah madauki zake ce don haka dan an yi ma mutum daidai bakin abin da an kamar ya rama wannan babu laifi saboda kocin waje za ku sayi atin sakamakon mummuna kocin sayi atin misluha mummuna irinta mana baki abin da an kai maka nan aka ce an ce sayi atin misluha mummuna irinta wai saboda ai ramuwa ce ga kaida kai taka kai ramuwa kai ba mummuna bace ga kaida kai ramuwa sunan taka shi wancan din na farko da shi a tashi a mummuna din yawa amma dai an kira ta ne da cewa a watan sayyi'adin ne saboda matsayin tunda kamar ta yi kama da wancan din wanda an kai maka din shine to da haka shine Allah ya ce zaka waje ka sayyata sayyi'adin shi yasa wata ayati yake ki cewa watan fa man itada alaikum fa atadu alaihi bimithli ma atada alaikum wanda ya mukaita ne muku iyaka muku ganganci ya muku abinda bai dace ba to kuma kurama daidai bakin wanda ya muku din amma kuma in ka aihe kuma shi yake an gane amma kuma don ka rama balahi kai ba matsala dai ka wuce wuri in ka wuce wuri to kuma kai ka zama zalimi yanzu kuma to shi yasa don haka koma menene Allah bai tada shi saka je ki cewa la yuhibbullahu al-jahra bisu'i min al-qawli illa man zulima koda wata magana mai muni ka fade ta to Allah baya son ta sai in zalunta kane an kai to an ka zalunce ka ma'ana sai kai bayani to wannan kaga shi ba zalunci bane amma tun farko kai ka fara yin zalunci to shine Allah yake wajen Allah madaukakin sarki to shine Allah yake cewa daka dama wajdahu sayyi'atin sakamakon mummuna sayyi'atun misliha mummuna irin ta ma'ana daidai baki wanda aka yi din kenan amma sai Allah ya ce fa man afa wanda kuma ya yafe an zalimi ga wanda ya zalunce shi wa aslaha ya gyara soyayya tsakanin da shi da ita shi ke so ka zauna lahiya lau fa ajruhu ala llahi lada ta tana nan ga Allah madaukakin sarki domin Allah yana bashi lada innahu shi Allah madaukakin sarki la yuhibbu zalimina baya sun azzalumai shine albadiina bi zulmi masu fara zalunci din wato shine wanda zai fara yin zalunci sunan shi azzalumi wajen Allah inda shi zai fara ma to shine Allah ya ce to baya sun masu farawa da zalunci ga yayi haka ne amma dai in imani an kai karama baki wannan aka baka shi kinan wannan babu laifi to sannan sai Allah madauki zaki ce
wala man intasara ba'da zulmihi fa wala السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عظم
sai Allah madaukakin sarki ya ci gaba da cewa don haka wala man intasara yace hakika wanda ya nemi ya ramuwa bakin abinda an kame ba da zulmi bayan zalunci ne to fa ulaika waɗannan ma alaihim min sabilil ba su da wani abun kamo na laifi wai ma'ana don an yi musu rama to wajen Allah ba zai kama su da laifi ba saboda ramuwa ce kawai sun kai shine fa ulaika waɗannan ma alaihim min sabilin ba su da watan wani mai kam watan wani laifi a cikin abin da sun kai din sai Allah ya ce innamas sabilu kadai dai shi laifi alal ladina yuzlimuna nasa yana ga wanda suke zaluntar mutane wayabguna fil ardi suna yin watan banna da aiki a bayan kasa bi gairi haƙi ba tare da gaskiya ba ulaiika waɗannan lahum azabun alimun suna da azaba mai radadi mu'lima wanda take mai radadi wangiji wanda kike zake ce wato innamas sabilu kadai dai laifi shine alal ladina yuzlimuna nasa yana ga wanda sun ka zalunci mutane zaluntar mutane shine kai ka fara mutun zalunci yanzu inda abun mai lalace yanzu kai zaka yin kokari ka zalunci mutun kuma kai zaka yin kokari kuma ka nuna shi ya zalunce ka don ana haka nan yanzu ko sai ga wani lokaci yanzu kai zaka cuci mutun sai ya zabara ya karace kuma ruhu kuma shi ya cuci shi ba sai ya zabara kuma ga rabuwa yadda yake don da ya rage zuwa dada shikenan ko saboda shi za a to kaga inda matsalar kenan take kai yanzu mutun zai zalunce ka shikenan kuma ya zabara bayan shi ya zalunce kuma shi zai maza zai taya kai abin gaci kuma kai ka zalunce shi kaga zalunci yanzu bai zalunci kenan in ma ba wanda zai karaka bane kuma kai ya zalunce ka amma kuma kai zai dawa yana bada labarin kai ka zalunce shi ka mai kaza duk wannan abubuwa ka sunan suna ta faruwa to ya ka dai abin da ya kamata kawai dai shi mutun yayi bakin iya kokari ne ganin shi ya gyara kai ne in mutane sun zama irin haka nan to kai kakka zama kamar su shikenan don in ka zama kamar su dukkan zama duk ɗaya kenan amma da iyaka shikenan kowa ya je kai ka kuri ka tabbatar da ka gyara kanka domin an ce lahira shi Allah ba zai tambaye ka su waɗancan din ba su zai tambaya me yasa sun kai kaza din kai kuma ba kina abin da kai shi za a tambaye ka to in ka ce tunda mutane sun zama azzalumai ni ma bari in zama azzalumi to ai ba ka cuci kowa ba kanka ba kai ma ka cuta din don kai ma ƙarshe an ka ce lahira wanda za a masu sakamako su waɗancan azzaluman kai ma haka nan za a maka wannan hukunci din to kaga saboda haka don an zama zalume ba hujja bane mutum ya ce shi ma dole ai sai ya zama haka nan ba don mutane sun zama marasa gaskiya shi ma dole sai ya zama haka nan ko kuma don mutane sun zama da iya munafuci misali ka san so da yawa za ka ga abubuwa su kama irin haka ta inda sai ka ga wani lokaci idan mutum bai zo ya rike irin waɗannan din ba shi ma sai ya dauke shi ma wani bare ma wani bawaye bai ma waye ba shi saboda ban iya zaunawa ana kullu makici da shi ba ai manta sai ya zama shi wani wararin ma mutum hakan nan to in mutum yace don kowa ya zama hakan shi ma zo da shi ya zama to har yanzu kaga ba kowa ya cutar ba kan shi ne kawai cutar saboda abinda aka saka ba kunnan gare shi ne zai koma wadi to shi yasa ubangiji wa rabbi zai tabbatar da cewa watan a wanda azzalume shi ne masu fara zaluncin nan wanda zai fara cutar to shi ne azzalumi a wajen Allah madaukakin sarki wadanda waye buna fil ardi bighayr alhaqi suna yin aiki a cikin kasa ba tare da gaskiya ba ulaiika as'aluhum azabun alim suna da azaba mai radadi sannan Allah madaukakin ce wala man sabara yace wanda yayi hakuri falam yantasir ma'ana bai ramu gayya din ba wa gafara shi kine kyale yayyafe to inna zalika haqiqa yin haka nan din lamin azmil umuri yana daga cikin manyan matan muhimman al'amura wadanda ake neman mutane su aikata domin da ma ko cin abinda ake nufi da watan yafi wadin abinda kai ka sani misali yanzu mutum yin maka wani zalunci na wata cuta kuma kai kana da hanyar da kuma ka tabbatar da kana da ita wanda zaka iya daukan mataki na kai ramuwa gayya akan wannan abin da yayi maka amma kai kuma sai kaga cewa a'a kai shi ba shi zaka yi don in kai haka nan din ai kai ma ba kyauta ba don kai ma kamar yanda ya zalunce ka in kai haka nan din kamar ka kyauta kaza sai kai yafi to shi ai yafi wadin da ma kyau amma in wanda zan warko kai ka san ba har zaka yi ne kana hoso ga zuciya sai ka ce kai wannan amma dai ba hanya ba hanya to kaga ai da ran gome nan kam yawa ya zama dole shi ta saka bari kenan saboda haka to abinda ake so kana da damar da zaka yi ramu wadin amma sai ka kamar ai ma ka kuma ba kamar san wanda zaka kai ramu ba shikenan huta to shi ake ce ba kawai da kai din kenan to shi ne min azumin muri yana daga cikin manyan al'amura wadanda ake neman aikatawa sannan Allah madauki zai ce wa man yudlilillahu
wa man yudlilillahu fama lahu min waliyyin min ba'di wa tara zalimina lamma ra'u al'azaba yaquluna 'ala maratin min sabil
sai Allah madaukakin sarki ya ci gaba da cewa wa man yudlilillahu duk wanda Allah madaukakin sarki ya batar to fama lahu min waliyyin baya da wani majibinci lamari min ba'dihi bayan shi Allah madaukakin sarki wanda zai taimake shi ya shiga da shi sannan wata razzalimina yace zaka ga wanda suke azzalumai lamara aw al'azaba lokacin da za su ga watan azaba alakhirah shine lamara aw al'azaba lokacin da za su ga azaba yaquluna zaka ji suna cewa hal ila maraddin min sabilin wai ko akwai hanya koma zuwa duniya ba koma wai don a gyara kenan nan Allah madaukakin sarki yana faɗa cewa ita shari'a ta shi in ya shiryar da mutum to shi kenan shi ne zai karba shi yasa za a ga duk abin da za a karantawa aka ce gashi wannan alqur'ani da sauransu ko kuma wa'azi kuma menene sai kaga shi duk wanda Allah bai sa shari'a gare shi ba ko me abin yake gashi nasi ne karara to shi ba da zai shi ne ko kuma ba aiki zai da shi ba sai kokarin mawar zai shi a zai kauce wannan abin ko kuma ko da zai kare kai na misali illahi ne wanda anka faɗa wanda yake to kaga shari'a ta Allah ce Allah bai shaida shi ba kenan wannan cewa wani wai wata mata ce ta zo cikin gari wajen tallan nono ba sai na faɗa kabila ba ko kawai ne ce kabila su ce kun amma da ta zo gari ne wajen tallan nono to sai ta isko wani wani malami yana wa'azi yana ta lissafin mata masu laifuka duk wani matar ta kai abu kaza ga irin hukuncin ta a wajen Allah duk matar ta kawo mijin ta laifi kaza ga abin da za a yi mata to ita kuma bayan ta kare sai ta koma gida sai ta zo take cewa mijin ta shin wai kai ashe ko can duk abin da mu ne maka ko can sai ka ce gari ka faɗa malam shi kina wai ta azana ita yake wato ina abin ga da ka ce mai haushi ba haushi ka ce mai kaza aljihu ba haushi ba to kaga ita laifukan ta ne aka faɗi ita ba da san ita azu take kamar labari ne aka zo aka ba malamin misali ya faɗa abuwa to shi da ma wazi wani bi haka ne yake da so da yawa sai azo wani ya ga masa ya ce shi da shi yake kai tsaye kuma wallahi shi ba da ko ake ba shi wazi ne kawai ya fito to shi din ne to amma kuma shi irin wannan ne saboda shi din da yake hura mutane ga rayuwa ko da mutun ya ji ga abun da an ka faɗa din shi kuma lahine ne ya san bai wannan abu wai mamaki ya gyara kuma sai ya dawo kuma duwar zai ba ya kawar da wannan magana ba isa zai to gaskiya wannan kaida ba sai ba shi ta mu'mini ba mu'mini shi in ya ji wazi aiki kai da shi ya fazakir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minina Allah yake cewa ai wa'azi shi wa'azin nan yana amfanin mu'minai ne masu imani to ka kai da zaran ka ji an yi wa'azi amma kai ba ka aiki da shi ya to sai ya zama kai zaka ma yi kokarin da zaka kawo ta magana cikin ne na batanci to to akwai matsala akwai alama ba mu ne kake ba kenan to Allah ya kare mu to shi yasa kaje Allah ya ce to duba ya zanu wani ran gasi gobin mu ne din tun daga inda ya lissafa mana su din can farko da yake magana cewa wata su ne wadanda suka dogara ga Allah su ne masu nisanta manyan kaba'ira masu nisanta alfasha su ne wadanda in sun kai hushi suna yan afwa su yafe sannan kuma idan watan Allah ya kira su suna karba ga umarni na Allah sannan suna shawara ga duk abin da za su yi sannan suna yin sadaka ga abin da Allah ya sa su da shi ya sannan kuma idan anka zalunce su in ma za su yi ramuwa bakin wanda anka yi musu karama ba su wuce wuri to duk kaga da Allah ya zano mana su din kuma kaga duk bayan ya gama sai ya ce to duk wanda Allah ya batar fa ba mai ishe da shi ya saboda mi saboda dama ita shi ne ta Allah ce ba kowa ne zai iya jin wa'azin kuma ya ji yayin da ba balle ma har ya aikin da shi ya ba don haka wani shi ya ji din ba aikin zai ba abin da zai kokari ma wanda zai ya kawo manganu da bai dace a ciki bane ba to shi yasa ya ce duk wanda Allah ya batar ba fa malahu min waliyin ba da wani majibinci min ba'dihi bayan shi Allah madaukin sarki din wata zalimi to sai ya ce duk bayan waɗanga abuwan waɗanda suke ba su zaluncin na waɗanda suka abuwan da ba daidai bane shari'a ta riga da ta hana su amma su ku suna aikatawa to sai Allah madaukin sarki yace su kuma wata zalimi ne zaka ga waɗannan azzalumai din lamara awla azaba lokacin da suka gane azaba yaquluna zaka ji suna cewa hal ila maraddin min sabil wai ko akwai hanyar da za a koma zuwa duniya wai an ta lahira ne amma suna tambaye wai akwai za a dawo duniya don a gyara shi ko lahira ba a gyara nan duniya ne akan gyara din to Allah ya ba mu ikon gyarawa to sannan sai Allah madauki zaki yace
wa tarahum yu'raduna 'alayha وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة على
sai Allah madaukin sarki yace wata rahum zaka gansu waɗannan da ake magana kafiran nan azzaluman nan waɗanda suka ce lahira ba da aiki mai kyau ba wata rahum zaka gansu yu'raduna 'alaiha ana bijirowa da su 'alaiha ga ita wannan wuta din khashi da suna watan kaskantattu suna masu watan jin tsoro da kuma kaskantar da kai wanda na dole amma shine khashi da suna masu kaskantar da kai min azzulli saboda kaskanci yanzuruna suna dibi zuwa ga ita wannan wuta din wai ma'ana an zo da su kamar asa suke nan ciki amma dai suna kallo su kuma sun kai to ga suna da kallo ta gefe ajiya da misali suna ganin cewa yanzu canza su to shine min zulli yanzuruna suna dibi zuwa ga ita wannan wuta din min dalafin khafiyin ta gefe amma ta boye suna kallo sun san kuma canza kai su yanzu to sannan Allah ya ce wa qala allazina amanu masu imani su kuma suna cewa innal khasirina lalle waɗanda a hasararru su ne allazina khasiru anfusahum waɗanda sun ka hasarantar da kansu wa ahalihim da su da iyalansu yawmal qiyamati ranar qiyama bi takhalidihim fil nari saboda dawamar da su a cikin wuta wa adami wasulihim ila al huri da kuma rashin saduwar su zuwa da matan aljanna da aka tanadar musu fil jannati a cikin aljanna law amanu inda su yi imani din ala Allah ya ce na'am innaz zalimina lalle azzalumai kafirai kenan fi azabin muqimin suna cikin azaba madawwami Allah ya kiyaye mu sannan Allah ya ce ma kana lahum min awliya
wa ma kana lahum min awliya yansurunahum min dunillah wa man yudlilillahu fa ma lahu min sabil
sannan Allah madauki zaki yace don haka lalle su waɗannan ne suna cikin azaba madawwamiya sannan wa ma kana lahum min awliya ba su da waɗansu majibinta lamari yansurunahum waɗanda za su taimake su min dunillahi wanda ba Allah din ba shine ghairihi wani Allah madaukin sarki ya dafa'u azabahu anhum wanda zai tunkuɗe azabar Allah daga gare su din wa man yuzillillahu duk wanda Allah madaukin sarki ya batar ya sani fa malahu min sabilin ba ya da hanyar da za ta kashi zuwa ga shari'a saboda Allah ne mai shirya wato kuma bai shirya da shi din ba baya da za a yi shirya ta addu'a to Allah ya shirya da mu
istajibu li rabbikum min qabli an yatiya yawmun la maradda lahu min Allah
sannan sai Allah ba da kirki ba da umarni ce istajibu li rabbikum, don haka ku karba ga ubangijinku shine ajibu hu bit tauhid wal ibada, ku karba mashi da kadaita shi da bauta da kuma ibada. Min qablitun gabanin an yati yawmun, wani yini yazo shine yin tashar kiyama kenan, wanda shi wannan yini in yazo la maraddalahu min Allah, ba mai iya juye da shi daga Allah, wai ma'ana Allah ya kawo yinin kace a ba ayi ne, to shine Allah ya ce tun kamin wannan yini ya taho, wanda la maraddalahu min Allah ba mai iya juye da shi daga Allah, wanda Allah ya taho da shi dole ayi shine annahu idza ata bihi la yuraddu, wanda idan Allah ya zo da shi wanda ba a iya juye da shi ya, to tun kamin wannan yinin yazo, to ku karba makiran Allah da wa'azantuwa da duk abin da kuka ji Allah ya hana an isance shi din. Ku sani malakum min malja'in, ba ku da wata malaka inda za ku fakewa yawma idin a wannan rana din inda ba ku aiki mai kyau ba. Ku malakum min nakirin, ba ku da daman yin musu kuma ga zunubanku, duk abin da za ku fada a tuwa rage an gama, saboda haka malakum min nakirin, ba wani musu wanda za ku iya yi na watan zunubai kuma aikata abin da ba daidai ba, ku ce ba haka nan ba, ko kuma wani ya shaide ku ya ce ai ba ku aikata din ba, to duk babu wannan din. To sannan
وإن عرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا إن عليك إلا البلاغ وإنا إذا أذقنا الإنسان منا رحمة فرح بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور.
Sai Allah madaukakin sarki ya ci gaba da cewa fa in a'radu, don haka in sun kawo da kai daga duk wannan wa'azi da ake ta yi musu cewa ga abinda Allah ya tsara ga inda ya tsara, fa in a'radu, in sun kawo da kai anil ijabati, daga barin karba wannan abinda ake gaya musu, Allah ya ce to ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallama fa ma arsalnaka alaihim hafiza, ba mu aiko ka mai kiyayewa gare su ba, mai ma'ana shine wanda zai cilasta musu dole sai sun yi imani ba, a kai dai sako Allah ya kuka isa da shi. To wannan kuma shi ne, ko kai mai wa'azi ne kai ma dole haka nan zaka yi koyi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, ba cewa zaka kai in ka faɗi gaskiya dole sai ku ayo, a'a kai da ka riga ka faɗi, in an yi aiki shi wanda aiki da ta rage gare shi ne, in bai yi aikin ba kuma sakamakon rashin aikin kuma da gaskiya kuma ta rage gare shi ne, kawai shikenan ka hita. Wannan shine Allah ya ce zaka kai manzo Allah kuma arsalnaka, ba mu aiko ka ba alaihim, gare su hafiza, matsayin mai kiyaye ayyukan su shine tahfazu amalahum, zaka kiyaye ayyukan su bi an tuwafiq al maqluba, kai daidai ka dace da abin da ake nema da mirhu da gare su, wai ma'ana ka ci da samu sai sun imanin ba, a'a in alayka, ba abin da bisa ga kanka ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallama illa al balagu, sai isar da sako kawai, saboda ka kai ya kare ka isar da sakon da Allah ya aiko ka, wanda imani fa man sha'a falyumin wa man sha'a falyakfur, raka wanda ya so ya imani wanda ya so kuma ya kafirci, in ka imani dai to sakamakon gare ka ne zai koma, in kuma ka kafirci kuma shi ma sakamakon dai zuwa gare ka ne. To wannan shine duk dai irin wadannan ayoyi, amma malamai suna cewa kamin a bada umarnin yin jihadi ne, bayan an bada umarnin yin jihadi yaki, to wannan kan ba magana kuma a ce a kyale mutum in ya kafirce din, a'a in dai ya kafirce din nan to lalle sai dai a yake shi, tun da dama ko shi an sani su kafirai su ne suka yi ta abubuwan da suka yi ta yi na watan duk inda aka zo wanda ya musulunci za su cutar da shi ya, za su kashe za su minto wannan abin, shi yasa sai Allah ya bada dama ya ce to su ma masu mu'mina ne an ba su izini su ma su rama, uzina lillazina yuqatiluna bi annahum zulimu wa inna allaha ala nasrihim laqadir, Allah ya ce an yi izini ga waɗanda aka zalunta din nan, ana ta yaƙar su, ana ta wato yi musu abin da aka yi musu, kuma Allah madaukakin sarki yana da iko na watan rama musu din, watan na taimakon su ya ba su nasara a kai. To shine ake cewa to irin waɗannan da Allah yake cewa din watan duk kame a bada umarni da yaƙi, don an yi hakan ga an shafe irin waɗannan ayoyi kenan na cewa in alayka illa al-balagh din, sannan Allah ya ce wa inna haqiqa mu idza azaqana insana, in mun ka dandana ma mutum minna rahmatan rahama daga gare mu shine ni'matan ni'ima kalgina kamar wadata wasihati da lafiya, Allah ya bashi sai ya ganshi fariha biha, zai ta farin ciki da ita yana takama. Wa antusuhum amma kuma sayyi'atun, in wani mummuna abin ya same su kuma na wata musiba da wata jarabawa, bima qaddamat aydihim, saboda dalilin abinda hannuwan sun ka aikata na sako na ba daidai ba, to kuma fa innal insana sai Allah ce hakika shi mutun kafuru lalle mai yawan mutunci mai ni'imar Allah ne subhanahu wa ta'ala har shikin gaba na gaba dai har abun nan kan to to shine wanda yake da kirki tabbata da cewa inna azqanal insana minna rahmatan idan mun ka dandana mutun rahama daga gare mu fariha biha sai ya farin ciki amma na sakama wai ma'ana shine sai Allah ya bashi kudi ko ya bashi mulki ko ya bashi wata dama ta fada aji to sai ya ga cewa wai zai amfani da wannan damar yayi alfahari da takama da wannan din to shine Allah ya ce to shi mutun yana da wannan saboda shi mutun duka za ka ga ya cika yawan butuci ga Allah da yawan kuma saba ma'umani na Allah kai shi yasa ake ce mashi al-insanu ana cewa likasarati nisyanihi shi da ana ce mashi insanu ne saboda yawan mantuwa tai yanzu abinda Allah zai mashi zai manci da shi gidan da irin duk abinda an ka tarada na sakamako wanda ya aikata abu kaza mara kyau ga abinda an ka duk sai ya manci da wannan din sai kawai ji aikata abinda ba daidaitin ba to shine wa inna mu in idza azqana al-insana mun ka dandana mu mutun minna rahmatar rahama da gare mu fariha biha sai ya farin ciki na takama da ita amma wa antusuhum sayyi'atu in wani mummunan abu ya same su wata jaraba wanda Allah ya kawo ta wata musiba to sai kaga kuma da makaddama da dadi saboda abinda hannun sun ka aikata sun ka gabatar to sai ka ganshi kuma fa innal insana kafurun yana butucewa ga Allah saboda ma duk sanda zaka ganin wani abu ya faru irin wannan to ko dai Allah ya yanda ya karkare ma da ma zunuban ka ne da ma kocin sanadi aikata abinda wato aikata na zunubi to shine Allah zai kawo wannan shi zaka ji wani ke cewa ma asabaka min hasanatin fa min Allah wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsika duk abinda ka same ka mai kyau na alkhairi to daga wajen Allah ne in ka ga wani mummuna abu ya same ka to daga gare ka ne fa don kai ne ka aikata abinda zai sa wannan abin ya zo din to in kuma kai mai imani ne mai kyau to wannan abin in ya zo din da ya same ka mai munan to sai ya zama sanadiyar karkare ma zunuban ka kai kuma shikenan don ka ga kaida don ka ga wani musulmi wani abu ya faru kai ne da Allah ko jalaba ce ko tarshin lafiya ko wani abu da irin waɗannan dai ga sun da wanda Allah ya jarbe shi da suwa sai ka ce wai kai dariya ce kai murna to kai ka samu matsala shi yanzu wannan abin da zai matukar da mumini ne wannan abin da ya same shi din to shi kuma zai zama sanadiyar zulubai ne za a karkare mashi kai kuma sai kana dariya ce don wuta to shi yasa kaga aina da mun karanta a can a cikin suratul azabi ne akan da muka yi magana akan iyalan manzo sallallahu alaihi wasallam matan shi din nan wanda har akwai wata mata wanda zai aura sai babanta wai sai yazo yana ce manzo sallallahu alaihi wasallam kai ai ita wannan tunda take wannan mata bata taba yin rashin lahiya ba sai manzo Allah ya ce ashe ai ku ba da kai ga wanda haka nan ne wannan shikenan aure fa su to kaga ne to ga kaira misali a ce kai gaba ɗaya kai shikenan a haka ya kamata ba kaga don kaga abu ya faru ga mutun nan abun ga ba abun dariya bane ga wannan ba a dariyar mutunin da wani abu ya same shi na wata kaddara la Allah ko ha ta hasara ta dukiya tashi ko yayi wani ciniki ba a dace ba ko wani ba so dai za ka ga wadansu da wannan abu ya faru sai a ce mu mutun dariya ko shikenan da ana ganin wata hasara ta zama ne kaza kaza wannan duk ba shi bane ba shi ko in mumini ne mai imani mai kyau wannan abu Allah ya kawo shi kuma yadda Allah ya kawo shi da shikenan magana ta kare Allah zai bashi lada zai gafarta mashi to shine fa innal insana haqiqa mutun kafurun mai kafe ciwa ne ma'ana mai butul ciwa ne lin ni'mati ga ni'imar Allah madaukin sarki don haka duk ni'imar da Allah ya mashi sai kuma ya butulce mashi a malmakin Allah ya baka ne wani kala kala tun daga rayuwa da iskan da kake shaka abincin da kake sha ruwan da kake sha da sauran duk abubuwa daban-daban da Allah ya yi malmakin a gode ma Allah to kuma sai ya gana mashi butulci to sannan
lillahi mulkus samawati wal ardi yakhluqu ma yasha yahabu liman yasha inatha wa yahabu liman yasha uzukur aw yuzawwijuhum
sai Allah madaukin sarki ya ci gaba da cewa lillahi mulku samawati ga Allah ne mallakar samai suke baki ɗaya guda bakwai wal ardi da ƙasa guda bakwai kuma shi Allah madaukin sarki ya khaliqu ma yasha yana halitta abin da yaso ya khaliqu ma yasha yana halitta duk abin da yaso halitta shi yake halittawa din sannan ya habu yana bayar walima yasha ga wanda yaso in zai bashi yana bashi inatan in yaso sai ya ba wani dun mata gaba ɗaya waye haba liman yasha'u dhukura yana ba wani wanda yaso kuma duk maza gaba da zai ba shi kuma aw yuzawijuhum ko kuma Allah ya cuɗa ya mai suwa sai su zama dhukurana maza wa inasan da mata sai Allah suka ma wani duk wanda ga dama haka yake din waye ja'alu man yasha'u qima kuma Allah yana sa wanda yaso shi kuma ya zama bakarare wanda baya haihuwa gaba daya innahu haqiqa shi Allah madaukin sarki alimun masani ne bima ya khalqu da duk abin da yake halittawa qadirun ko mai iko ne alama ya sha'u bisa ga abin da yaso sai da gobe a rawanin da ayat abin da bayanin ta sai ni da ke lokaci ya zama tsana insha Allah muna fatan da muka daidai Allah karba mana kurakuran mu Allah ya fi mana Allah fahimtar da mu jarriba mai ikon jalawa alfaran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wana rukun Allah ya ba mu dukkan alkhairin da a cikin wannan wata dukkanin ibadu da muke gudanarwa Allah ya karba mana Allah ya samu daga cikin bayan da yake wata a cikin wannan wata don alfaran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama na mun da
assalamu alaikum ma mun fata insha Allah Adam kallamu sunan juma'a ce ne ta farka daya ce zan da kika a ce duk zan bai ga karatu ne ko kuma za ta
na'am eh ka'ida ne bayyana mutum karatu zai din kamar yanda Lima ya bayyana karatu bayan mutum ya samu raka'a guda ta juma'a yanda shi ma ya karatu a bayyana kai ma in za kai kai ma bayyana din za ka mai mutum karatu din shi ma duk yanda Lima dai haka nan mutum zai yi shi
mhm Adam kallamu farka insha Allah ta kuma da ya sha Allah lafiya Adam kallamu cin ko wace sallah wanda ta
Okay. Ya danganta da idan da daddare ne a bayyane ake yin karatu na nafilolin da ake yi inda ranar ne kuma sai a boye karatu shi kuma haka ake yin su na nafilolin daren ne shi ne ake bayyanawa na kuma rana shi ne sai a boye kar mu ce dauka daban su suna da manci da sallar farilla kaga sallar farilla ai wani yana iya cewa ai ga wasu nan da ranar ne aka yin su amma ana yi bayyana ko ga sallar idi ko da rana ne amma kaga bayyanawa kai sallar juma'a ita ma haka nan to su wadanda ana cewa duk sallar da aka ma hudu ba ita ake bayyana karatu gare ta kura da ranar din ne kaga suna da hudu ba gaba ɗayan su saboda ka nafila in mutun zai da dare sai yayi karatun bayyane in zai kuma da rana sai ya boye na masha Allah wallahi
barka da shawara kai maka lawo riga mai hukun mutun sai
tana sallah to ya danganta gaskiya ne tana sallah amma sai dai a kiyaye akwai taggogi masu hotuna mutanen kirki ko akwai masu mutsa da banza kuma tunda kaga wani kahuri ma da su fito saboda soyayya sai da wani dan kwallo ya kasance ta da hoto ne ya sanya ga jiki ne to ga kaida wannan bai dace ba gaskiya shi wannan amma dai don sallah shi hoto da akwai hoto da in wani mutumin kirki ne wannan to wannan ba wani abu amma dai sallah ta tunda kaga an ga cewa akwai matsala sai a ce to da aka yi sallah da kudi cika jihuwa ka su dauki da hoto na da ku yawa amma dai ita tagguwa ya danganta dai sai a kiyaye dai a daina sa tagguwa mai irin wadannan hotunan wannan suke na wanda ba na musulmi din nan ba wanda shi can ma in ma ya san kana sallar ma shi baka da abokin gaba wanda bai so irin ka misali amma kai kuma ka zo kana sa taguwa irin da hoto ne kullu kuma kana sallah in kai sallah ba yi abba tayi ba ta yi ko da hoto irin wancan ne amma dai ba kyauta bane gaskiya abin da mutum bai dace bane to shine Allah ya samu rashi to masha Allah to sai kuma mun da gobe kuma kamar yadda aka sani insha Allah dai gobe ne Allah ya kai mana rayuwa alhamis za a yi wannan addu'a na rufe wannan tafsiri insha Allah a wannan masallaci sai kuma ranar juma'a ke kan Allah kai wanda da shi kuma a can magamawa kuma na fatan Allah ya kai mu lokacin lafiya kuma Allah ya sa mu lafiya kare lafiya kuma Allah ya karbi dukkan ibadun da addu'o'in da za a gabatar duka baki daya don alfaran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wa khatimi lima sabaqa nasir al-haqqi wal haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله ما شاء الله